A yau kungiyar ƙwallon kafa ta Derby County za su karɓi wakilin Cardiff City TV Nottingham Forest na tare da kungiyar ƙwallon kafa ta Barnsley da misalin karfe 8 a ranar kwata na yammaci a babban Najeriya idan muka leƙa ga sauran ɓangaren La Liga mako na 34. Shi ma a jiya Atlético Bilbao ta sha kashi a hannun Levante a gidan Atlético da ƙwallaye 3-1. A yau kuma da wani ci gaba fafata a gasar kofin da kwallon nahiyar Turai yau kuma Champions League wata wasan dab da na ƙarshe inda za a karawa ta farko Liverpool za ta karɓi hukuncin Roma da misalin karfe 8 ta wurin fita na yammacin. A tarihin haduwar su dai kungiyoyin sun haɗu sau biyar inda Liverpool ta samu nasara sau uku a kai kunnen doki ɗaya Roma ta samu nasara a kan Liverpool sau ɗaya. Kungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ne suke kan gaba wajen lashe kofin da kwallon nahiyar Turai a ƙasar Ingila inda suke da kofin da ta lashe sau biyar. Ta kuma ta samu cin kofi ta samu nasarar ɗaukar European Cup ita ko kungiyar ƙwallon kafa ta Roma ta san ta dauki European Cup ne sau ɗaya a shekarun baya da suka wuce akan kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan. Har ila yau idan muka dawo bangaren sai da kaiwa yan wasan ƙwallon kafa ta duniya ko kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ta ce tana yunkurin sayar da ɗan wasan bayan ta Johnson a shekara 23 da haihuwa a ƙarshen kakarin wasan. Ɗan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham Forest da Fernando Llorente da shekara 33 ya shaida wa kungiyar cewa yana buƙatar wani kungiyar don komawa tsohuwar kungiyar ta Atlético Bilbao da ke can ƙasar Spain. A ila yau Manchester City din tana buƙatar sayan ɗan wasan sake na Napoli da Gimho ɗan shekara 25 da haihuwa wanda tuni tattaunawa ya nisa tsakaninsu da wakilin ɗan wasan. Kungiyar ƙwallon kafa kuma shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Evans ya bayyana cewa shi a nasa ra'ayin ɗan wasan tsohon ɗan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Mikel Arteta wanda yake yanzu mataimaki a kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal na mai horarwa shi cancanci mai gurbin Arsene Wenger a kakan kakan wasan mana iya abin da ya samu ake nan huta lafiya.